What I had got, taking for granted love. I'll make a new start to conquer your heart. It's you that I'm thinking of. Romance is now on my mind, and little moonlight will help me. A sensational heart is moontied. Never waste a moonlit night. Sweet, da 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 da